إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام سسورة رمو أولنا جدالنا ريديونا ليبرتي أولنا مريتينا الحمس دارن جمعة شابي قوات الرجب واتا نبقي أجير وتنين مسلنتي بايهجر منزاء الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة shekara 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan 1226 insha Allah yau fadakarwar mu za ta kasance akan bayani akan nau'uka na azumuka na nafila wanda suka tabbata daga annabi Muhammad manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda ya kwadaitar da mu akan yin su kuma bil munasaba ma saboda yau muna 12 ga watan Rajab kenan gobe 13 ga watan Rajab to akwai azumi mai muhimmanci wanda manzo Allah sunan ta mana yin sa wanda ake mashi take da al ayyamul bid kenan sawm al ayyamul bid azumin kenan fararen kwanakai wanda ake ce musu lajur bulan kenan azumin ranar 13 14 da 15 to wannan azumi ne mai falala mai girma kenan ɗan uwa kan mu mance gobe azumin yake farawa gobe juma'a 13 ga watan Rajab wanda ya daidai da 2 ga watan Janvier har zuwa ranar Ladi 15 ga watan Rajab wanda ya daidai da 4 ga watan Janvier insha Allah shi wannan azumi na ayyamul bid 13 14 15 mai falalarsa to zamu ji daga bakin manzon Allah tsira da aminci Allah ta bata a gare shi yazo an karbo daga sahabi Abdullahi dan Amr bin al-As radiyallahu anhuma qala yake cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa sawmu thalathati ayyamin sawmu dahari kullihi manzo Allah ya ce azumin ranaku uku a kowane wata na musulunci to manzo Allah ya ce azumin shekara ne gabaki daya ma'ana idan mutum zai ringa kokari a kowane wata na musulunci ya ringa yin azumi uku to zai zamanto za a bashi ladan kamar yayi shekara ne gabaki ɗaya na azumtarta saboda kamar yadda zamu gani a hadisi na nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa al asharatu bi ashri amsalha kamar yadda Allah yake cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aiki kyakkyawa guda za a limka mai zuwa gida 10 zuwa limki 10 kenan yanzu duk azumi da zaka yi a kowane wata guda uku ukun aka limka ta so goma ya tashi na 30 kenan duk in kai uku a kowane wata kamar ka azumci watanni to in kuma mutum zai kokari duka watanni guda 11 yana yi in ka hada da Ramadan wanda ake azumta shi gabaki ɗaya kenan zai zamanto ka samu azumin shekara guda ɗaya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a wannan ruwaya ta Abdullahi dan Amr dan As wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1979 min nafsan suwasan Disney Muslim ya rawaito shi kuma hadisi mai lamba 1159 milsan sankantinif kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi haka ya tabbata daga sahabi Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu. Wannan sahabi Abi Qatada al-Ansari mutumin Madina, yadda Allah ya tabbata a gare shi, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya ce sawmu thalathatin min kulli shahr, yace azumin guda uku a kowane wata, yace wa ramadan ila ramadan, haka azumin ramadan zuwa ramadan, sawmu dahar azumin shekara guda ne. Wannan hadisi na cikin sahih Muslim, hadisi mai lamba 1162. Ad-dahru idan sa ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari sharhin sahih Bukhari, da kuma al-Minhaj sharhin sahih Muslim na Imam An-Nawawi, da sun fassara ad-dahr da ananihin sana, shekara guda. Kenan idan mutum yana yin azumin uku a kowane wata, in aka hada har Ramadan, to zai samu ladan azumin shekara guda ne. Saboda wannan uku da zaka yi a kowane wata, za a limka ma shine zuwa limki 10, uku sau 10 zai tashi 30. Da haka kaga kowane wata kenan in kai azumi uku za a baka ladan kamar ka azumci watan ne gabaki daya. A ruwaya ta Abi Zar Al-Ghifari, Jundub bin Junadata, Allah kara masa yarda, kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man sama min kulli shahrin thalathata ayyamin, duk wanda ya azumi a kowane wata azumin rana uku, ma'ana ya azumi guda uku a cikin wannan wata, manzo Allah ce fa zalika siyamu dahr, to wannan azumin shekara ne za a bashi lada. Fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya ya sabkar tasdiqa zalika fi kitabi, dan ya gaskata fadin manzansa Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, da yace duk wanda ya azumi uku a kowane wata za a bashi ladan kamar ya azumin shekara. Sai Allah ya sabkar man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, ma'ana duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa guda, to za a bashi lada ne guda 10, ma'ana duk kowane guda daya za a baka lada 10. Kenan in kai azumi uku za a limka ma shi zuwa nawa, gida 10, uku so 10 ya tashi 30. Manzo Allah ce al-yawmu bi ashrati ayyam, duk rana daya za a baka ladan kamar kai kwana 10 ne kana azumin. Wannan hadisi ya zo a cikin At-Tirmidhi, kuma ya ce hadisi ne hasanun sahihun, shi Imam At-Tirmidhi, kuma Al-Albani ma inganta shi a cikin sahih na Sunan At-Tirmidhi, ya ce hadisi ne hasan, hadisi mai lamba 766 a cikin Sunan At-Tirmidhi. Set san su sande. To mun ga ƴan uwa a wannan, manzo Allah ya fassara mana abin da ake ni da ad-dahr, shine yace ai al-yawmu bi ashrati ayyamin, kenan duk rana daya za a baka ladan kamar kai kwana 10 ne, kenan in kai azumi uku a cikin wata za a limka ma shine zuwa 10, kenan uku so 10 ya tashi 30, turwafuwa disafe 30. Da haka kenan wannan shi ma yana nuna mana falalar azumin ayyamul bid. Haka ya tabbata daga sahabi Qudama bin Milhan, qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya kasance ya amuruna, yana umarta mu an nasuma albida, mu azumci kenan ranakun fararen wata, sai ya ambaci kwanakin, yace salasa ashrata wa arba'a ashrata wa khamsa ashrata. Wani na iya tambaye ka, to aina ne aka samu dalilin yin azumin 13 da 14 da 15 na kowane wata na musulunci? To ga hadisin nan, shi wannan Qudama dan Milhan yake cewa manzo Allah ya kasance yana umartar mu mu yi azumin albid lokacin da wata ya cika haskensa, shine yace salasa asharata rana 13, wa arba asharata da rana 14, wa khamsa ashara da rana 15, wa qala hunna ka hay'atid da'i, to wa'annan in mutum yana yin su kamar ya azumin shekara ne. Wannan hadisi yana cikin Sunan na Abi Dawud, ya kashi hadisi mai lamba 2449. Idan mutum ya diba cikin Sunan Abi Dawud, hadisi mai lamba 2449, da mil katsan karan nef, kuma Imam Albani ya inganta wannan hadisin a cikin sahih na Sunan Abi Dawud. Da haka kenan wannan shine dalili akan azumin 13, 14, 15 kamar yadda yazo a wannan ruwaya. Kenan ƴan uwa, mu dage musamman irin wannan lokaci da muke ciki, mutun ya gani mantin yin azumi gobe 13 take fara kene kai 13 14 15 juma'a subdu ladi haka ya tabbata daga Abi Huraira duka dai muna cikin bayanin falala azumin ayyamul bid Abu Huraira yake cewa kala yake cewa ausani khalili bada'ina ya mun wasici yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin manzon Allah ma Abu Huraira wasici da abubuwa guda uku yace bada'ina ya mun wasici da abubuwa guda uku la ada'uhunna hatta amuta kuma yayin wasici akan kada in kuskura in bar su har zuwa lokacin da zan mutu in koma zuwa ga Allah abubuwan guda uku sune na farko manzo Allah ce ya mai wasici akan saumi thalathati ayyamin min kulli shahr azumin ranaku guda uku a kowane wata wa salati duha abu nabi kuma ya musu wasici ya mai wasici akan kula da sallar walha wa naumin ala witrin kuma da kiyaye sallar witri kafin ya kwanta wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1178 milsan 78 Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 721 721 to wannan shi ma yana nuna mana mi falalar yin azumi guda uku a cikin kowane wata to anan malume suka ce misali in muka dauki ruwaya Abu Huraira manzo Allah ya kwadatar da shi ne akan yin azumi uku a kowane wata haka ruwaya Abu Zar al-Ghifari haka manzo Allah ya kwadatar da shi akan yin azumi uku a kowane wata haka ruwaya Abdullahi dan Amr dan As manzo Allah ya kwadatar da shi akan yin azumi uku a kowane wata haka Abi Qatadah al-Ansari shi ma a ruwaya da muka karanta duka manzo Allah ya kwadatar da shi ma akan yin azumi uku a kowane wata to shine malume suka ce anan irin sai Imam An-Nawawi a cikin Sharh Sahih Muslim da irin sai Ibn Hajar a cikin Fathul Bari akan cewa to anan wa'annan hadisan aka hada su da ruwaya wanda muka kawo ta Qudama bin Milhan wanda ya bayyana 13 14 15 cewa a kowane wata ana so mutun ya azumi uku to amma kuma a wata in zaka yi azumi uku wanne fa falala shine kai 13 14 15 kamar da ya tabbata a ruwaya Qudama bin Milhan manzo Allah ya kasance yana umarta su su yi azumin 13 da 14 da 15 a kowane wata na musulunci banda watan Ramadan saboda shi watan Ramadan daman kuma dukan shine ake azumta amma kowane wata tun daga Al-Muharram har zuwa Sha'ban kuma bayan an idar Ramadan daga Shawwal Zulqa'dah har zuwa Zulhajji to ana so mutun abin da ya fi falala kai 13 14 15 shi ya fi falala kenan azumin ukun da ake so mutun ya a kowane wata kamar da ya tabbata a wannan ruwaya to idan mutun bai samu damar yin 13 14 15 ba saboda ta yi wani lokacin da 13 za ta kewayo ta yi yana cikin wani uzuri ko ta larura ta rashin lafiya ko bulaguro ko irin a ce mace tana cikin jini ne na al'ada ba za ta samu damar yin 13 14 15 ba to shine malumai suka ce to anan yayin mutun yayi ukun a cikin wata in kana so kowace goma farko kai daya kaga goma ta biyu biyu goma ta karshe uku ka samu uku in kana so kuma a goma farko kana iya uku ko a goma ta tsake ko a ta karshe ma'ana dai anan abinda ake so kafin wata na musulunci in ya kama kafin ya mutu ana so kai azumi uku in kai wannan azumi guda uku za a baka ladan kamar kai wata ne ga baki daya saboda manzo Allah ce da azumi daya za a baka ladan kamar kai azumi goma ne kenan in kai goma goma su uku ya tashi na 30 to amma azumi ukun an yi so kai 13 14 15 to idan mutum bai samu damar yin 13 14 15 ba to ana so dai kafin wata ya mutu kai azumi uku ko kai ajere ko kai ararabi to insha Allah zaka samu wannan falala kamar da manzo Allah ya ambata a cikin wa'annan hadisai da muka ambata dan haka ƴan uwa wannan shine a takaice falala ta azumin wata kwanaki uku a kowane wata na musulunci ko mu ce azumin ayyamul bid dan haka kenan ƴan uwa sai mu kokarin yi in kai azumi uku cikin falala Allah zai baka ladan azumi 30 saboda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ta haka wannan yana daga cikin azumumuka na nafila wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu daga cikin azumumuka na nafila wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akwai azumin litinin da alhamis azumin litinin da alhamis wanda yake maimaituwa a duk sati litinin da alhamis to shi ma yana da falala falalarsa ya ne mincece shine hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani Allah kara masa yarda da sauran sabon manzon Allah gabaki daya Abu Huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tu'radul a'malu bi kulli yawmi khamisin wasnain, ana bujuro da ayyukan bayi a kowace rana alhamis da litinin. Fa yaghfirullahu azza wa jalla fi zalika alyawm, a wayannan ranaku guda biyu, litinin da alhamis, a ranakun da ake bujirar da ayyukan bayi a wajen Allah, to Allah sai gafartawa, sai gafara a wayannan ranaku, li kullim ri'in, ga kowane mutum, la yushriku billahi shay'a, baya hada bautar Allah da wani, baya daukan haƙin Allah ya bama wanda daga cikin bayinsa, illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u, sai dai mutumin da ya kasance tsakaninsa da abokinsa akwai gaba, ba sa magana da juna. Fa yuqalu, sai a ce, utruku hazaini, ku bar wa'annan masu gaba da juna, su wannan gafara ba za ta same su ba, hatta yastaliha, har sai sun yi sulhu, sun sasanta tsakaninsu. Utruku hazaini, manzo Allah zai ce za a ce a jinkirta wa'annan masu gaba din, su ba an musu gafara ba, hatta yastaliha, har sai sun yi sulhu a tsakaninsu. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim, hadisi mai lamba 2565, Demil Seng San Swasan Seng. Wannan hadisi yana nuna mana falalami azumi ranar Litinin da Alhamis ɗaya kenan. Na biyu kuma yana nuna mana cewa a ranar Litinin da Alhamis ne ake bijirar da ayyukan bayi a wajen Allah. Shi yasa manzo Allah yake yin azumin Litinin da Alhamis, saboda lokacin da za a bijirar da aikinsa a wajen Allah ya zamanto a ranar yana yin azumi, kuma ya zamanto azumi shi ne a sama. Wataƙila dalilin wannan sai Allah ya amshi wannan aiki nasa. Don haka kenan mu ma mun ga ƙoƙari ‘yan uwa, muna yin azumin Litinin da Alhamis, saboda me yasa? A ranakun ne ake bijirar da ayyukan bayi na sati zuwa ga wajen Allah. Ayyukan da mala’iku suke rubuta da muke yi, to za su a hau da shi wajen Allah, su je su gurfanar da shi a wajen Allah. To manzo Allah ce a Litinin da Alhamis ne ake bijirar da ayyukan bayi, shi yasa nake so in yi azumi a wannan rana, domin ya zamanto aiki na a kai shi, zamanto azumi ne a sama. To amma kuma a hadin hadisi manzo Allah ne mai cewa kuma a ranar Litinin da Alhamis Allah yana gafartawa dukkan bayinsa banda mutum biyu. Na farko masu yin shirka ga Allah, Allah tsare mu da yin shirka. Na biyu kuma waɗanda suke gaba da junansu, manzo Allah ce za a ce waɗannan a jinkirta, su wannan gafaran ba za su same ta ba, har sai sun yi sulhu a tsakaninsu. Kuma aikinsu shi ma za a ce a jinkirta, ba za a karɓa ba, har sai sun yi sulhu tsakaninsu. Da haka ‘yan uwa, mu nisanci yin gaba. Mun ji yana daga cikin illar gaba, rashin yi ma ɗan uwanka magana, to zai sa ranar Litinin da Alhamisin da Allah yake yin gafara, kai wannan gafara ba za ka same ta ba. Na biyu kuma amsa ayyuka da Allah yake yi, za a jinkirta aikinka, a ce har sai kun yi sulhu tsakaninka da ɗan uwanka. To idan ɗan uwa ya ji haka, kenan akwai hatsari ko? To ya za ka yi? Sai ka yi ƙoƙari ka je ka yi sulhu da ɗan uwanka. In ka nemi ka yi sulhu daga ɓangarenka shi ya kiya, to kai Allah ya sani ka barranta. In ka gamu da shi, ka ringa mai magana, ka ringa mai sallama. Ko da bai amsa ba, kai a wajen Allah ba mai gaba ba ne ba, don haka kai aikinka ba zai samu matsala ba, zai samu karɓo a wajen Allah, kuma gafarar da Allah yake yi a ranar Litinin da Alhamis za ka same ta. Saboda yanzu wani in ya zo ne iya ce ƙware ku ina gaba da wani, ya za a yi? Kenan ka je ka yi sulhu, ka ce wani gaba ba ta da kyau, tana hana amshi ayyukanmu, tana hana kuma a mana gafara a duk ranar Litinin da Alhamis, kamar da manzo Allah ya faɗi a wannan hadisi. Don haka kenan mu hasa. In ka nemi ku yi sulhu shi ya kiya, to kai a wajen Allah ka barranta. Shikenan, ko da ka gamu da shi ka mai sallama bai amsa ba, kai baka da damuwa, saboda kai ba mai gaba bane ba, shine yake ma gaba. Kenan shine zai shiga cikin wannan matsala. Haka ya tabbata daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace tu'radul a'malu yawmal ithnain wal khamis. Manzo Allah ya ce ana bijirar da ayyukan bayi a duk ranar Litinin da Alhamis. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'imun, sai na so a bijirar da aikina alhalin ina mai azumi. Wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 747, Setsan Karan Set. Kuma Imamu Tirmidhi ya hasana wannan littafi, ya hasana wannan hadisi, ya ce hadisi na hasan. Haka Imamu Albani shi ma ya hasana wannan hadisi, ya ce hadisi ne kyakkyawa, kenan a cikin Sahihi na Sunan Tirmidhi. A wannan hadisi manzo Allah yana nuna mana dalilin da yasa yake yin azumi ranar Litinin da Alhamis. Yace saboda ana bijirar da ayyukan bayi ne ranar Litinin da Alhamis, sai yake so yayi ya bijirar da aikin shi alhalin yana mai azumi. Ma'ana lokacin da za a bijirar da aikin naka, to da azumi a bakin ka. Dalilin wannan sai Allah ma rahama da jin kai ya amshi wannan azumi naka. To wannan yana daga cikin falalar yin azumin litinin da alhamis domin ka samu abujirar da aikin ka a wajen Allah subhanahu wataala. Dalilin wannan azumin da kake yi sai Allah ya gafarta ma ya amshi ayyukanka, kuma sai zaman to azumi shine a sama lokacin da za a abujirar da aikin naka wajen Allah subhanahu wataala. Haka ya tabbata a cikin hadisi na Abi Huraira, Allah ya kara masa yarda, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalli manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace tuftahu abwabul jannati yawmal isnain, manzan Allah yace ana bude kofofin aljanna a ranar litinin, wa yawmal khamis da kuma ranar alhamis, wa yughfaru likulli abdin, sai ai gafara ga dukkan bawan da la yushriku billahi shay'a, baya hada bautar Allah da wani, baya dauka haƙƙin Allah ya ba ma wani daga cikin halittunsa, illa rajulan, ba ci wani mutum, kanat bainahu wa baina akhi shana, wanda ya kasance tsakanin sa da dan uwansa akwai gaba, wa yuqalu, sai a ce anziru hazaini, a jinkirta ma wa'annan mutane biyu masu gaba, hatta yastaliha, har sai sun yi sulhu tsakanin su, anziru hazaini hatta yastaliha, manzo Allah ce za a ce ayi a jinkirta ma wa'annan biyun, ba za a musu gafara ba har sai sun yi sulhu. Manzo Allah ya ƙara maimaita har su uku, ce anziru hazaini hatta yastaliha, za a ce a jinkirta ayyukan wa'annan, ba za a amshe su ba ko ba za a musu gafara ba har sai sun yi sulhu a tsakanin su. Wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 2564, Demil Sanksan Swasantakat. Kenan wannan hadisi yana nuna mana cewa a duk ranar litin da alhamis ana bude kofofin aljanna. Kenan kaga idan mutum ya dauki azumi, to a dalilin wannan sai Allah ya mushi rahama ya sa aikin sa ya samu shiga, kuma a rubuta shi cikin ayyan aljanna. Kuma manzo Allah ya ce ana yin gafara ga dukkan wani bawa banda mutane guda biyu masu yin shirka ga Allah da wanda suke gaba a tsakanin su. Anan ma mun ga manzo Allah ya sake maimaita cewa abu biyu ne yake hana amma mutum gafara a wannan rana ta litinin da alhamis, shine mutumin da yake shirka ga Allah yake hada bautar Allah da wani ko kuma yake yin gaba. Daga yan uwa sai mu yi kokarin nisanta shirka, mu karanci shirka, mu san mecece shirka, kuma mu yi kokarin nisanta ta, saboda babu yadda za a nisanci abu baka san shi ba. Daga dole mutum ya je samu malami ya zauna da shi ya ce a mai bayani menene shirka, kuma ta yaya shirka za ta iya shiga cikin ayyukana da maganganuna domin ka kaurace ma shirka, saboda Allah ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kina lalle Allah subhanahu wataala baya gafarta ma dukkan wanda ya hada bautar sa da wani. La yaghfiru an yushraka bihi, baya gafarta ma dukkan wanda ya hada bautar sa da wani, dukkan wanda ya dauki haƙƙin sa ba ma wanda daga cikin halittunsa. Amma mi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah subhanahu wataala yana gafarta abin da bai kai ba shirka ba, ma'ana duk zunubi, duk laifin da bai kai ba shirka ba, to Allah idan ya ga dama zai iya yin afuwa da gafara liman ya sha'u ga wanda ya so. Allah ya ce man yushrik billah, dukkan wanda ya shirka da Allah, to faqad iftara isman azima, hakika ya kirkiri zunubi mai girma. Wannan a cikin suratul nisa'i aya ta 48. Haka dai Allah ya sake maimaita irin wannan aya a cikin suratul nisa'i aya ta 116, san says yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, lalle Allah baya gafarta ma dukkan wanda ya dabo tarsa da wani, dukkan wanda ya dauki haƙƙin sa ba ma wanda daga cikin halittunsa. Amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, amma Allah yana yin gafara ga laifin da bai kai ba shirka ba ga wanda ya so. Wa man yushriku billah, dukkan wanda ya hada bautar Allah da wani ko ya dauki haƙƙin Allah ya ba ma wani, to faqad dalla dalalan ba'ida, hakika bata mafi nisa. Kuma a wani waje Allah yake cewa innahu man yushriku billah, lalle dukkan wanda ya shirka ga Allah, faqad harramallahu alaihi aljanna, hakika Allah ya haramta masa aljanna. Lalle dukkan wanda ya hada bautar Allah da wani, to Allah ya ce tabbas hakika ya haramta masa aljanna, ma'ana ba shi ba shiga aljanna har abada. Wa ma'awahun nar, kuma makomarsa za ta zamanto ita ce wuta. Wa ma lizzalimina min ansar, kuma azzalimai wanda suka zalunci kansu ta hanyar hada bautar Allah da wani ko su dauki haƙin Allah su ba ma wani, to ba su da mataimaka a ranar tashin alkiyama. Wannan aya ta cikin suratul ma'ida aya ta 72, sosan duz. Da haka kenan uwa, dole mu yi kokarin mu nisanci shirka, wanda darasi ne mai muhimmanci, wanda wata ran insha Allah za mu zo mu bayani akan sa, shirka ma'anarta da karkasuwarta da kuma yadda take shiga cikin maganganu da ayyukan bayi. da haka kenan wannan hadisi ya nuna mana cewa a duk ranar Litinin da Alhamis Allah subhanahu wataala yana yin gafara ga dukkan bayinsa banda wanda ya kasance yana hada bautar Allah da wani da kuma wanda suke gaba da juna. Da haka yan uwa sai mu kokari mu sulhu tsakanin yan uwanmu, tsakanin aboki da aboki, tsakanin makoci da makoci, tsakanin kawa da kawa, tsakanin kishiya da kishiyarta, duka ayi sulhu. Duniya bata da tabbas, bata da garanti. Yau din nan ana kai ne gobe kaga ba kai bane ba. Da haka kenan mun nisanci gaba tana hana a mana gafara a ranar Litinin da Alhamis. Mun nisanci gaba tana hana a jinkirta amsa ayyukan mu. Da haka wayannan sune a takaice dai hadisan da suke bayani akan mi akan falala ta azumin Litinin da Alhamis. To wani yana iya tambaya ce to wannan azumin Litinin da Alhamis shin dole ne idan kai Litinin sai kai Alhamis ko idan kai Alhamis sai kai Litinin? Bana akwai wanda suke daukan cewa kawai idan nayi Litinin dole ina Alhamis. In mutun daga Litinin ya fara, in kuma daga Alhamis ka fara dole kai Litinin. To anan abin da aka fi so shine kai Litinin da Alhamis. In biyun bai samu ba, to in ka samu daya to shi ma falala ce. Ma'ana ta yi mutun wani ya samu yayi Litinin bai samu damar yin Alhamis ba, ko yayi Alhamis bai samu damar yin Litinin ba, ko kuma ana iya samu yana da damar da zai yi Litinin amma Alhamis bai da, to sai kai Litinin din ka ne. Ko kuma ana iya samu a Alhamis din take da damar yi amma Litinin bai da, to shi ma wannan kai Alhamis. Saboda mi falalar da zaka samu ai shine wanda manzo Allah ya ambata a cikin hadisan da muka karanta cewa ana bujirar da ayyukan bayi. Kenan koda ba a bujirar da ayyukan ka ba a Litinin da Alhamis kana azumi, to a samu dai a cikin ɗayan biyun ko Litinin din ko Alhamis din ya zamanto an bujirar da ayyukan ka kana azumi. Dan haka mutun yana iya Litinin kadai, yana iya Alhamis kadai, wanda yafi kuma duka shine ka da Litinin din da Alhamis. Dan haka wannan shi ma na daga cikin nau'uka na azumi na nafila wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu a kansu. Haka daga cikin nau'ukan azumi na nafila wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akwai azumin azumi na nafila da ake so mutun ya yi ta yi a cikin watan Al-Muharram, wanda hadisi ne tabbata daga Abi Huraira Allah ya kara masa yarda. Kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa afdalus siyami ba'da ramadan, mafi falala azumi bayan azumin watan ramadan shine shahrullahi al-muharram, shine azumi a watan Allah mai alfarma, ma'ana watan al-muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul layli, kuma fi falala sallah bayan sallar farilla shine mutun ya tashi yayin sallar dare. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim, hadisi mai lamba 1163 milisan swasantruwa. Da haka wannan hadisi yana nuna mana falala ta yin azumi a watan Allah mai alfarma, ma'ana ya zamanto mutun ya yawe ta yin azumin nafila a cikin watan al-muharram. To wannan shi ma nau'i ne na azumi na nafila wanda ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka daga ciki akwai yin azumi, yawaita yin azumi a cikin watan Sha'ban, kamar da ya tabbata daga Usama bin Zaid. Kale yake cewa qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban, yace ban ganka ba kana yawaita yin azumi a cikin wata daga cikin watanni na musulunci kamar da kake yawaita yin azumi a cikin watan Sha'ban. Ma'ana manzon Allah a cikin watanni babu watan da yake yawaita yin azumi na nafila a cikinsa kamar watan Sha'ban. To shine shi Usama bin Zaid yake tambayar manzon Allah, me yasa kake yawaita yin azumi a cikin watan Sha'ban sama da sauran watanni? Kala sai manzon Allah ya ce zalika shahrun yaghfulun nasu anhu, yace saboda wata ne da mutane suke rafkana da yin azumi a cikinsa, wanda yake baina Rajab da Ramadan, yana tsakanin Rajab da Ramadan. Wa huwa shahrun turfa'u fi al-a'mal, kuma wata ne da ake daukaka ayyukan bayi ila rabbil alamina, zuwa ga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala. Manzon Allah ya ce to fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun, kuma ina so a daukaka aiki na zuwa wajen Allah alhali ina mai azumi. Daga shi ma watan Sha'ban yana daga cikin watanni da ake so mutun ya yawaita yin azumi a ciki, saboda manzo Allah ce mutane suna gafala, basu damu da yin azumin nafila a cikin sa ba. Kuma me yasa manzo Allah yake yawaita yin azumin nafila kamar da malamai suka ambata? Shine isti'dadi ne ga watan Ramadan, saboda ai daga Sha'ban sai Ramadan. Kenan in Sha'ban ya kama ka fara yawaita yin azumin nafila, kaga jikinka zai saba da yadda Ramadan ya shiga, kenan kai azumin zai zo zuma a cikin sauki, saboda ka saba yin azumin nafila da mu a cikin watan Sha'ban. Wannan kuma shine zamu ga yan uwa mafi yawanci, saboda ban mafi yawancin mu ba ma yawayin azumin nafila, shi yasa muka shigo tarmadan yake galabaitar da mu, muke jigata, muke wahala, amma da mutum zai saba yin azumi ko da na litinin da alhamisu ne to wallahi ramadan ya shiga ba zai baka wahala ba haka ko da baka saba yin litinin da alhamisu ba to ka saba yin sha'aban ne shiga ka ringa yin azumi lokaci zuwa lokaci kafin ya mutu to insha Allah ramadan ya zo zaka ga abun ya ka saba da shi saboda mi ka saba yin azumi a watan ramadan ai a watan sha'aban da haka manzo Allah ya nuna mana hikima cewa mutane suna gafala suna rafkanuwa da yin azumi na nafila a watan sha'aban shi yasa yake yi kuma ya ce wata az wata ne da ake daukaka ayyukan bayi shi yasa yake wuyan yin azumin nafila a cikin sa domin a daukaka aikin sa zuwa wajen Allah alhalin yana mai azumi haka yana daga cikin azumuka wanda suke masu falala wanda manzo Allah ya kwadaitar da mu akwai saum yawmu ashura azumin rana ashura shine rana 10 ga watan al-muharram wanda hadisi ne tabbata daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi su'ila an saum yawmi ashura an tambaye shi game da azumin ranar ashura wa menene falalarsa faqala sai manzo Allah ya ce a tasibu alallahi ina kyauta da zato da tsammani a wajen Allah an yukaffira sanata allati qablahu duk wanda ya azumci ranar ashura to Allah zai gafarta masa zunubin shekarar da ya gabata wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1162 milsan sosande daga wannan yana nuna mana falala azumin ashura yana kankare zunubin shekara wadda ta gabata haka daga cikin nau'ukan azumi na nafila na nafila wanda suka tabbata daga manzon Allah akwai saum yawmi arafa azumin ranar arafa shine azumin da ake yin shi a ranar 9 ga watan zulhijja wanda hadisi ya tabbata shi ma dai daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu Allah kara masa yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata gare shi su'ila an saumi yawmi arafa an tambaye shi game da azumin ranar arfa faqala sai manzo Allah ya ce yukaffiru sanata al-madiya yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wal baqiya da wanda ake ciki kina yana kankare zunubin shekara biyu wanda ta wuce da wanda ake ciki wannan hadisi shi ma na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1162 milsan sosande haka daga cikin nau'ukan azumi na nafila da suka tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai azumin sittu shawwal wanda ake yin shi a watan shawwal azumi guda 6 wanda hadisin ya tabbata ne daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan summa atba'ahu sittu min shawwal sannan ya biyo bayan azumin watan ramadan da yin azumi 6 a cikin watan shawwal kana ka siya mai dahar za a bashi ladan kamar ya azumi ne na shekara guda wannan yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba wannan hadisi na cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1163 milisan sosanturwa kin wannan hadisi manzo Allah ya nuna mana cewa duk wanda ya azumci watan ramadan sannan ya azumi 6 kuma a cikin watan shawwal za a bashi ladan azumin shekara to a watan ruwaya sai manzo Allah ya bayyana a ruwaya sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa annahu qala lalle manzo Allah tsira da mun sha Allah sabata gare shi ya ce man sama sittata ayyamin ba'da al-fitri duk wanda ya azumci kwanaki guda 6 bayan buɗe baki mana bayan an yi sallah ta azumi kana tamamis sana to zai zamanto ya samu ladan cikakkiyar shekara ma'ana za a bashi ladan kamar ya yi shekara guda ne na azumi saboda me yasa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliya manzo Allah ce saboda duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa guda to za a bashi kenan ladan wannan aiki ne guda 10 to a watan ruwaya sai manzo Allah ya sake bayyana me ake nufi da haka wannan ruwaya tana cikin sunan ibnu majah hadisi mai lamba 1715 kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami hadisi mai lamba 1328 simil 1328 hadisi ne ingantacce to a watar waya ta Sauban wanda Imam An-Nasa'i ya fitar da ita hadisi mai lamba 2803 da mil wisan turwa Albani ya inganta ta ita ma a cikin Sahihul Jami hadisi mai lamba 3851 turwa mil wisan sankanta ɗin Sauban ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadan duk wanda ya azumci watan ramadan ya ce fa shaharun bi ashrati ashhurin ai idan mutun ya azumi watan Ramadan wata guda ne ko to wannan wata gudan za a baka ladan kamar ka azumci wata goma ne saboda ai manzo Allah ce manja abil hasanati falahu ashru amsalia duk wanda yazo da aiki kyakkyawa za a limka mishi goma ma'ana in ka azumi wata guda za a limka mishi zuwa goma kenan dai so goma nawa ya zamanto wata goma ne yace wasiyamu sittati ayyam ba'da alfitri shi kuma azumi shidda da ake yi a cikin watan Shawwal bayan an yi bude baki ma'ana bayan an yi sallar azumi yace to fazalika tamamu siyami sana to ce wannan shine cikon shekara ma'ana shi kuma shidda in aka limka shi so uku nawa 60 to kenan 60 ya tashi wata biyu ga Ramadan wata 10 in ka hada su ya tashi wata 12 to shine abin da manzo Allah yake nufi duk wanda ya azumci watan Ramadan sannan ya biyo azumi shidda a cikin watan Shawwal za a bashi ladan kamar ya azumin shekara ne kenan in ya Ramadan ne kadai mutun ya za a bashi ladan mi wata 10 tunda wata 1 aka limka shi so 10 ya tashi wata 10 shi kuma sittu Shawwal in kai shidda shidda nan za a limka mashi so 10 kenan 6 for this ya tashi na 60 kenan shidda aka limka so 10 ya tashi 60 to 60 kuma wata nawa ne shine wata 2 ta ga wannan shine falala azumin sittu Shawwal bayan kai Ramadan kai sittu Shawwal za a baka ladan azumin shekara guda to wannan yana daga cikin mi yana daga cikin bayani akan falala ta mi ta azumina sittu Shawwal kenan wannan nau'uka ne daga cikin nau'ukan azumi na nafila wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a jumulci a dunkule akwai wasu falaloli da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan dukkan wanda yake yin azumi zai samu wannan falala wannan falala kuma ta hada wanda ya azumi Ramadan zai same ta haka duk wanda yake azumin nafilfili kama daga azumin da ake yin shi duk sati kama azumin litinin da alhamis ko azumin da ake yin shi duk wata shine azumin kwana uku shine ayyamul bid 13 14 15 haka ko kuma azumin annabi Dawuda wanda manzo Allah ya ce abu siyam ila Allah siyam Dawud kana sum yawman wa iftir yawman azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi Dawuda ya kasance yau idan ya azumi gobe ya ajiye jibi yayi gata ya ajiye ko kuma azumin da yake maimaituwa a shekara kamar irin azumin sittu Shawwal ko irin azumin Arafa ko irin azumin Tasu'a da Ashura ko irin azumin sittu Shawwal to kaga wannan duka su suna maimaituwa ne to duk wanda yake irin wannan azumuka to zai samu wa'annan falala wanda suka tabbata ga manzon Allah daga cikin falalar shine na farko babun fil jannati lis-sa'imin akwai wata kofa ta musamman da Allah yake bance ta masu azumi ne ma'ana wanda yake kiyayen azumin Ramadan bayan Ramadan kuma ya kara da azumin nafilfili da haka ina ɗan wanda ba sa yin azumin nafila kaji mutum yana cewa shi ai ko daga Ramadan sai Ramadan to kana haramta maka kanka falala da daraja masu dimbin yawa saboda azumin nafila yana da mi falaloli da darajoji masu yawa daga ciki akwai mi kofa ta musamman ta masu kiyaye yin azumin nafila wanda Allah subhanahu wataala ya tanada musu a cikin aljanna kamar da ya tabbata daga sahabi Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi yadda Allah tabbata gare shi annabi nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi kale yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle a cikin aljanna akwai ta kofa da ake ce mata ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama manzo Allah ya ce masu azumi za su shiga aljanna ne ta wannan kofa a ranar tashi al-qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum kuma manzo Allah ya ce babu wani wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa tare da su indai ba a cikin jama'ar da suke yin azumi yuqalu za a ce aina as-sa'imuna ila masu azumi suke fayaqumuna sai su tashi la yadkhulu minhu ahadun ghayrum babu wanda zai shiga ta wannan kofa ta ar-riyan cikin aljanna sai su kadai manzo Allah ce fa iza dakhalu idan duk masu yin azumi suka shiga ta wannan kofa ukhulika sai a riye ta falam yadkhul minhu ahadun daga nan babu wanda zai shiga ta wannan kofa wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito shi bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 1896 1896 Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 1152 milisan sankande kin wannan hadisin yana nuna mana mi cewa a cikin aljanna akwai wata kofa da Allah ya tanada ta masu yin azumi masu kiyayen azumin nafilfili wannan azumi na nafilfili da muka ambata duk wanda yake kokarin kiyaye su to insha Allah zai shiga mi aljanna ta wannan kofa ta ar-riyan wannan shine falala ta farko falala ta biyu ra'ihatu fami sa'im atyab inda Allah min rihil misk bashin bakin mai azumi yafi dadi a wajen Allah sama da turaren almiski mun sani a duniya babu turare da yake turaren almiski to manzo Allah ya ce bashi anan abin da yake ne da bashi ba ana nihin datti ko daudar bakin mai azumi ba, a'a, saboda akwai wanda suka yi mummunan fahimta ga wannan hadisin da manzo Allah ya ce ra'ayat fa musa'im, yake ga mutum yana azumi ya bar bakin shi bai yin aswaki bai bros yana wari, a'a, ba shi ba ake nihi ba. Kamar yadda malamai suka bayi suka yi bayani cewa idan mutum saboda azumi da kake zaka wuni baka ci baka sha ba, to akwai wata iska da take hutowa daga karkashin hanjin mutum, wannan iska din wani huci ne idan mutum yayi za ta ringa huta ta bakin shi, to shine wannan bashin da ake ji wannan warin, kenan ba wai daga baki bane yake hutuwa ba, ba saboda ko kazanta ce mutum bai wanke baki ba, daga ciki ne yake hutuwa. Kuma dalilin da yasa yake hutuwa daga ciki saboda mi cikin ne bai ci ba komai ba bai sha komai ba, to shine wannan iska take hutuwa yayin da in kai magana ko kai lumashi ta hutai a ringa jin wani wari-wari. To wannan wari-warin shine Allah ya ce ya fi soyuwa a wajen shi sama da tare almiski, saboda me yasa? To ai Allah ne ya hana ka kakka cika sha kuma kai umarni ka bi umarnin Allah ka ki ci ka kisha, to koda wani abu ya hutu saboda dalilin wannan, to Allah ya ce shi fi soyuwa a wajen shi. Da haka kenan ƴan uwa, ba laifi bane in kana azumi ko na farilla ko nafila kai aswaki, kuma koda za ka yi aswakin kai burusin ya an ji wannan warin lokacin da in wannan din naka ya murda zai wannan iskar za ta hutu daga karkashin tum wannan tumbin naka kenan ta ringa wuta ta bakinka. Wannan shi kuma ya zo ne a cikin hadisi na Abi Huraira, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa kullu amali ibn adam lahu, lalle dukkan aikin, wanda hadisi ne kudusi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala Allah, manzo Allah ya ce Allah ya ce, ma'ana hadisi ne kudusi wanda manzo Allah yake rawaitowa daga wajen Allah. To manzo Allah yake ce Allah yana cewa kullu amali ibn adam lahu, lalle dukkan aikin da dan adam yake yi nasa ne, illa siyama, banda azumi, fa innahu li, Allah ce shi azumi na wani, wa ana ajizi bihi, kuma ni nake sakawa wanda ya azumi, ma'ana shi azumi Allah ce shi kadai san irin ladan da zai babawa ba alisahi shi. Wa siyamu jannatu, kuma zalla ce azumi garkuwa ne wanda zai zamanto garkuwa ga mutum wajen fadawa aikata sabo, wajen fadawa biyi masha'awa, wajen fadawa gidan wuta, duka zai zamanto ma garkuwa daga wannan. Mazalata wa idza kana yawmu sawmi ahadikum, idan dayan ku ya kasance a wani ne yana azumi, to fala yarfus, kada ya arrafas, ma'ana maganganu na batsa, maganganu wanda suke wanda basu dace ba na alfasha, wala yaskhab, kuma kada ya ringa ihu da hauragiya da daga murya. Fa in sabahu ahadun, mazalata koda wani ma zai zage shi auqata lahu ko ya neme shi da fada, to falya qul yace inni mar'un sa'im, lalle ni mutum ne mai azumi. Wallazi nafsu muhammadin biyadihi, manzo Allah ce na rantsi da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa shine Allah, yace la khalufu fami sa'im, bashin baki mai azumi, atyabu inda Allah, shi yafi soyuwa da dadi a wajen Allah, min rihil miski, sama da tararan almiski. Manzo Allah ce kuma lisa'imi farhatani, mai azumi yana da farin ciki guda biyu, yafrahu huma, wanda zai yi su, na farko iza aftara farya, idan mutum ya bude baki zai farin ciki, wa idza laqa rabbahu, haka idan ya hadu da ubangijin sa a ranar tashi alkiyama, fariha bi sawmi, zai farin ciki da wannan azumin nasa saboda in ya ga irin dambun lada da Allah ya tanadar masa saboda azumi da yi. Haka wani yana nuna mana kenan hatta mai azumi saboda rashin ci da sha wannan iskar da za ta ringa hutuwa daga cikin ka ta hanyar bakin ka, to wannan Allah ya ce ta fi soyuwa a wajen shi sama da tarar almiski. Haka yana daga cikin falalar azumi, as-sawmu wiqayatu minan nari, azumi garkuwa ne daga shiga wuta, ma'ana din mai kiyayen azumi na nafila to Allah zai tsare shi daga shiga wuta. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi tsira da mun ci Allah ya tabbata a gare shi, kale yake cewa wancan hadisi da muka karanta na Abi Huraira kenan mun yi bayani shi a cikin Bukhari da Muslim. To shi kuma wannan hadisi na Abi Huraira daga manzo Allah yake cewa as-siyamu jannatun, azumi garkuwa ne, kuma wahisnun hasinun, kuma shi wata garkuwa ce wanda take tsare mutum minan nari, daga shiga wuta, ma'ana azumi garkuwa ce wanda za ta tsare mutum daga shiga wuta, ma'ana duk wanda yake kiyayen azumi na nafila, to Allah suba bayan ya cika na farilla na Ramadan, to Allah zai tsuma shi tsari daga shiga wuta. Kago na farilla ce babba, a ce dalilin azumin da kake Allah ya yi maka tsari daga shiga wuta. Wannan hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya kashi hadisi mai lamba 8972 wimil nafsan sosanduz, kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami', hadisi mai lamba 3880 turwamil wisan katroven. Haka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ya da Allah tabbata a gare shi, kala yake cewa samitu annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa man samu yawman fi sabilillah to wanda yayi azumi a wani ne saboda Allah azumi da takkai saboda Allah ba adallahu wajhahu anin nari Allah zai nisanta fuskar shi daga shiga wuta 70 kharifan tazarat tahiyya shekara 70 70 kharifan bima'ana 70 sanatan ma'ana shekara 70 ma'ana idan kai azumi ne guda saboda Allah to Allah zai nisanta fuskar ka daga shiga wuta tazarar shekara 70 to wannan shi mana daga cikin mi hadisin da yake nuna mana falala ta azumi yana nisanta mutum daga garkuwa da kariya daga shiga wuta haka ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa azumi zai ceto ga bawa a ranar tashar kiyama hadisin Abdullahi dan Amru Allah ya kara masa yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce qala siyamu wal qur'anu qala manzo Allah ya ce as-siyam azmi wal qur'anu da al-qur'ani yashfa'ani lil abdi yawmal qiyama za su ceto ga bawa a ranar tashar kiyama yaqulu siyam azmi zai ce wa Allah subhanahu wataala ay ya rabbi ya ubangiji na manatu at-ta'ama wash shahawati na hana masa cin abinci da abin sha wash shahawati da sha'awa saboda mutum yana azumi kaga ba zai ni kusanci matar shi ba da rana ba duk da kaga matar shi ce amma to dalilin azumi ba ya kusance ta ba na hana masa cin abinci da abin sha da sha'awa ba ya je ba ga iyalansa ba da rana ba bin nahari da rana dan haka fashfa'ani fi ya Allah ka bani cetansa ma'ana azumi zai zo gaban Allah ran tashin kiyama ya nemi ceton waɗanda suke yin gayin azumi suke hana kansu ci da sha kaga yanzu wani gane yake mutum yana yin azumi kawai gane yake kawai musamman azumi na nafila ne yan mutane suka gane a tunda nafila ne ba dole bane bayan mutum yayi ba to wanda yake yana son wannan falalaci saboda ya samu ceton azumi azumi zai zo ce na hana shi ci da sha da biyan sha'awarsa da bin da biyan sha'awarsa ga iyalinsa dan haka Allah ka bani ceton sa wai qulul qur'anu shi kuma alqur'ani zai ce manatu wan nawma bil laili na hana shi yin bacci da daddare yana tashi da daddare yana salloli yana karanta karatun alqur'ani ko ya tashi yana karanta qur'anin zalla ko kuma a yana salla yana karanta qur'ani a cikin salla to fashfa'ani fi shi ma alqur'ani zai ce a bashi ceton sa qala sai manzo Allah ta yi fa yashfa'ani sai Allah ba su ceto Allah zai ba ma alqur'ani ya je ceto ma abutansa wanda suke karanta shi da daddare haka shi ma azumi Allah zai ba da ceton shi ga wanda suke azumi da rana da haka kenan wannan nuna mana cewa azumi na ceto wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisi mai lamba 600589 kuma Albani ya inganta wannan hadisi a cikin Sahih al-Jami' hadisi mai lamba 3882 Turamil Wisan Katrobende haka sawabu saumi la ya'lamu illa Allah ladan azumi babu wanda yasan sa sai Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah tsira da munsa Allah tabbata gare shi ya ce ma min hasanatin amilaha ibnu adam babu wani aiki kyakkyawa da dan adam zai aikata illa kutiba lahu ashru hasanat face a rubuta masa lada 10 ila 700 zuwa lada 700 ila 700 da'ifin zuwa lada 700 ma'ana duk wani aiki kyakkyawa na lada da mutum zai aikata to Allah zai rubuta mai daga lada 10 har zuwa lada 700 qala Allahu azza wa jalla sai Allah madaukakin sa yake ce illa siyama banda azumi ma'ana shi azumi ba shiga cikin lissafin da za a baka daga lada 10 zuwa 700 Allah ce fa innahu li azumi na wane wa ana ajizi bihi kuma ni ne zan saka ga wanda ya azumi wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 2215 kenan ne ke nuna mana cewa babu wanda ya san ladan azumi sai Allah tunda manzon Allah a wannan hadisi ya bayyana cewa dukkan aiki da bawa yake na lada to ana ba shi daga lada 10 ne zuwa 700 amma banda azumi shi azumi Allah ne kadai sai irin ladan da zai ba mutum shi yasa ayi manzon Allah hadisin da muka gani a baya ce mai azumi na da farin ciki guda biyu na farko idan ya bude baki na biyu kuma yanda ya hade da ubangijin sai ga irin girman ladan da za a bashi to wannan shi ma zai yi farin ciki haka yana daga cikin falalar azumi man khutima lahu bi siyamin dakhala aljanna duk wanda Allah ya dauki rayuwarsa da azumi a bakin sa to wanda zai shiga aljanna ba ce ma'ana a ce ka dauki azumi da azumi a bakin ka na nafila ne ko na farilla sai kuma Allah ya sa ka mutu da wannan azumi a bakin ka to manzo Allah yi albishir shiga aljanna ga wanda ya mutu da azumi a bakin sa hadisi ya tabbata daga Huzaifa al-Yamani Allah ya kara masa yarda qala yake cewa asnadatu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila sadri, na jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa kirjina, ma'ana manzo Allah ya jingina da kirjin Huzaifa. Faqala, sai manzo Allah ya ce, man qala la ilaha illallah, manzo Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, ibtiga a wajhillahi, kuma ya bada haka ne domin neman fuskar Allah, neman neman yarda Allah, khutima lahu biha dakhala janna, kuma da wannan la ilaha illallah sai zaman tuta ce karshen abin da ya fadi to zai shiga aljanna. Haka wa man samu yawman ibtiga a wajhillahi, duk wanda ya azumto ni yini yana mai neman fuskar Allah, yana neman yarda Allah, khutima lahu biha, kuma aka cika shi da wannan azumi, ma'ana he mutu da wannan azumi to dakhala aljanna, shi ma zai shiga aljanna. Ma'ana idan ya zamanto shine karshen aikin da yana da azumi sai ya mutu, ko kuma yana shan ruwa sai ya mutu, shine karshen aikin da yi, to wannan manzo Allah ya ce shi ma dakhala aljanna, ya shiga aljanna, dan annabi tabbaci aka ce dakhala, aka yi amfani da fi'il madi, ma'ana ya shiga aljanna, dan annabi tabbacin zai shiga. Haka wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtiga'a wajhillahi, duk wanda ya sadaka saboda neman fuskar Allah, neman yarda Allah, khutima lahu biha, ya zamanto shine karshen abin da yi, yana yin sadaka sai ya mutu, to dakhala aljanna, manzo Allah ya ce ya shiga aljanna. Wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadisi mai lamba 2283, Jami' Dasan Katurwentruwa, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami', hadisi mai lamba 6224, Jami' Dasan Ventikat. Da aka yan uwa, wannan sune a takaice falololi da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wanda suke kiyayen azumin nafila. Da aka yan uwa, sai mu kokari mu ringa yi. Kuma daga cikin falalan ma manzon Allah ya nuna cewa idan mutum azumin falalla shi bai cika ba, za a cika mai da nafila, ma'ana azumin na Ramadan da muke yi. Daga yan uwa, insha Allah kenan, sai mu kokari kiyayen azumin nafila. Babban falalla idan falalla ka bata cika ba, za a cika mai da nafila. Kuma kuwa san babu wanda azumin falalla shi zai tsira 100%. Daga yan mu kokari mu ringa yin wannan azumin na nafila da muka yi bayani akan su, wanda suka tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatan Allah ya ba mu ikon yi abinda muka faɗa na daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure, kuma ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.